Kasar Amurka ta bayar da tabbacin taimakawa Najeriya musamman wajen ganin an gudanar da babban zaben kasar da ke tafi a shekara ta 2019 cikin kwanciyar hankali. Shugaban sashen hudda da jama'a a ofishin jakadancin Amurka da ke Najeriya, Mr. Haruna Amurtanayagam, shine ya tabbatar da haka a wata ziyarar aiki da ya kai jihar Niger. Mr. Haruna ya ce kasar ta Amurka tana hada hannu da Najeriya wajen gudanar da shirye-shiryen ci gaban al'ummar kasa, musamman ta fuskar ilimi da kiwon lafiya da kuma uwa uba akan sha'anin tsaro. Akan haka ne ma ya ce kasar ta Amurka a shirye take wajen bayar da duk wata gudunmuwa da ta wajaba domin ganin babban zaben kasar ya gudana lafiya, da yake tsokaci akan batun yaki da cin hanci da rashawa a ƙarƙashin wannan gwamnati ta shugaba Muhammadu Buhari. Mr. Haruna ga abin da yake cewa,
well, I think some progress has been made, but you know, a lot more can be done. So, and we know we're here to support that effort in whatever way we can.
Ya ce an samu ci gaba, amma akwai buƙatar ƙara samun ci gaban, domin hakan zai fi. Saboda haka za mu ba da gudunmuwa da abin da za mu iya bayarwa. To, bayan da ya ziyarci Jami'ar Kimiyya da Fasaha ta Gwamnatin Tarayyar Najeriya da ke Mina, babban jami'i a ofishin jakadancin Amurkan da ke Najeriya, ya ziyarci tashar gidan Radio Prestige FM mai zaman kanta a jihar Niger domin duba irin ayyukan da suke gudanarwa. Shugaban gidan rediyon Malam Zubairu Abdurra'uf ya ce suna cikin farin ciki akan wannan ziyara.
Wannan ziyara da babban jami'i mai kula da sashen kudaden jama'a na ofishin jakadancin Amurka ya kawo ga gidan rediyon Prestige, wata ziyara ce da zamu ce tana cike da tarihi da kuma annashuwa gare mu, musamman ma kasancewar mu ne gidan rediyo na farko mai zaman kansa a birnin Mina, da kuma wannan ziyara da ya kawo na duba wasu ayyuka a jami'a da sauran wurare domin ya ga yadda muke gudanar da shirye-shiryen mu da kuma yadda muke ba jama'a dama na faɗin albarkacin bakin su tare da sake gaskiya ko mai ɗacin ta a gidan wannan rediyo.
Mustapha Nasiru Batsari, murya Amurka daga Mina a Najeriya.